sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an gode lafiya. Har yanzu dai baba ya kuma muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 24 ga watan October shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar yaki da cutar shan inna ta Majalisar Dinkin Duniya inda muka tattauna da daraktan tsare-tsare da bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Abdullahi Bulama Garba. Muna kuma dauke da rahoto akan bukin cika shekaru 77 da kafuwar Majalisar Dinkin Duniya inda hukumomin karkashin ta suka sake jaddada manufar kafata. Idan muka leka kasar Ghana kuma zamu ji cewa kashi 77 cikin 100 na al'umman kasar suna ganin tattalin arzikin kasar da ya rasa alƙibla. A jamhuriyar Niger kuma hukumar sa ido akan harkokin makamashi ta rufe wasu kamfanonin iskar gas saboda samun su da laifin bigirewa dokokin gas a kasar zargin da wasu kamfanonin suka musunta. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Russia ta yi na cewa ta yi sojojin Ukraine sun tada wani bomb. Ta kuma zargi Russia da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Russia ce kadai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. Zelensky ya ce idan Russia ta ce ana zargin Ukraine da kitsa wani abu hakan na nufin abu daya. Russia ta riga ta shirya duk abubuwan. Ya kara da cewa ina da yakinin yanzu ne ya kamata duniya ta dauki mataki mai tsauri. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce a jiya Lahadi ministan tsaron kasar Sergei Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorin aikinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da yiwuwar shirin Ukraine da ya hada da tada mummunan bomb. An harba wani shahararren dan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a kasar Kenya a wani lamari da ƴan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. ƴan sanda a kasar da ke gabashin Afirka da ƴan uwan dan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harba Arshad Sharif dan shekara 50 a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da ƴan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan 2 a shafin Twitter a watan Agusta ya gudo daga Pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma ƙararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu ƴan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye. Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa akan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Arin News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan ƙasar tare da yin Allah wadai da kisansa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shine yazo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi dan maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister kasar Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. Abin da ya sa ta yi Sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu makaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce. Samun nasarar shugabancin jam'iyyar Conservative za ta wanke Sunak wanda a yakin neman zaben da ya gabata ya yi gargadin cewa tsare-tsaren Truss a fannin tattalin arziki na rage haraji kuskure ne kuma za su haifar da matsaloli sosai kuma haka aka yi. A makon da ya gabata ne dai Truss ta yi murabus bayan da shirinta na rage haraji ya janyo koma bayan tattalin arziki ya kuma janyo faduwar darajar fam. bayan shekara 10 na shugabancin Xi Jinping a kasar China. Yuwa ƙarin shekaru 5 na mulkin sa tare da sabbin manyan jami'ai da aka yi imani shine ya zabe su. Wasu mutane sun nuna rashin jin dadin su, amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son su sosai, a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. An samu ƙarin albashi a cikin shekaru 10, haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki. Komi yayi tsada, babu wani ci gaba sosai daga gare shi. Liya bata ji dadin yadda shi ke shirin ci gaba da daukar matakan COVID-19 tsawon shekara 3 a China ba. Matakan da suka sa ba zato ba tsammani aka sanya dokar kulle a biranen kasar. Aka kuma dora laifin tabarbarewar tattalin arzikin China da rashin ayyuka ga matasa akan matakan. Annobar ba ta da tsanani a yanzu. Wasu kasashe sun sassauta matakan su, amma banda China a cewar ta. Duk da haka, wasu ƴan kasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jami'ansa za su warware matsalolin kasar, ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin kaddarori da suka ƙara faɗaɗa gibin tattalin arzikin jama'a a kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar yaki don kawar da cutar shan inna a duniya. Takin ranar da wannan shekara shine samar da ingantacciyar lafiya ga iyaye mata da ƙananan yara. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da aka tabbatar da su yi nasara wajen kawar da cutar shan inna. Hakan ya fito ne daga bakin daraktan tsare-tsare da bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, Dr. Abdullahi Bulama Garba, a tattaunawarsa da wakiliyarmu Hawa Umar, ga kuma bayanin nasa.
A 25 ga watan 8 na shekara ta 2020 mun aka ba mu certificate cewa mun kawar da cutar shan inna a Najeriya. Yanzu abin da muke da ita cuta ce wanda take kamuwa mai kama da shan inna, wanda yake yakan zo saboda raunin garkuwa bangaren da yaran da basu samu cikakken rigakafi na yau da kullum da aka ce routine immunization. To duk inda aka samu routine immunization kasa da kashi 50 na yara, to za a iya samun wani nau'i na cuta na shan inna wanda yake za a ga kamar shan innan ce wanda aka ce wild poliovirus. Amma yanzu magana da ke maka duk duniya ma kasashe biyu ne kadai, sai kuma kwanan nan da aka ce an gano ta America. Amma banda haka sai Afghanistan da Pakistan su ne kawai suke da wild poliovirus. Shi wannan aiki da ake yi na rigakafi wato abu ne wanda yake ya shafi zuwa ajiya ga mutane, aje a kai musu gida-gida shi wannan. Duk da halin da ake ciki mutane suna sadakar da kansu, muna sadakar da kanmu, kuma ainihin muna tabbatar da cewa duk mun yi aiki mu duk halin da ake ciki. To wannan shine commitment da aka nuna, wato kuma dole ne mu gode ga shugabanninmu, sarakuna da malamai. Kafin shekara ta 2012 aga lokacin wannan gaskiya muka samu wato cases in polio in thousands, wato a cikin Dubai har da shi 3,000-4,000. Amma lokacin nan da muka zo muka sa sarakuna a gaba, muka sa malamai a gaba, muka sa shugabannin kungiyoyi a gaba, da dai irin dai shugabanninmu da jama'a suke magana su, shine muka samu wannan nasara sosai. Yanzu mun ci abin yana raguwa. To wannan ya taimaka mana. In dai aka ce maka a duniya akwai case daya, to babu wata kasa za ta tsira. Wannan shine yasa idan ka gane aiki ma za ka ce akwai kungiyoyi da za su zo daga America, daga Germany, daga England, daga wasu na taimakawa. Don saboda in dai akwai ta a kasa daya, to za ta izo ko ina. Tunda kaga mutane suna yin yau, saboda haka tunda akwai ta a doran kasa, saboda haka wannan aikin da gaskiya ake yi kuma nasaran da aka samu, wannan ya nuna cewa ban za a yi. Musamman in ka diba, ai ba kan polio ka fara ba. Da muka diba fuskata, dan shekara 45 bai taba ganin mutum mai zanzana ba. Ka gani? Zanzana an yi ta, kuma zanzanan nan dalilin rigakafi aka samu aka yi maganin ta. Kuma zanzanan nan ba karamin halaka mutane ta yi ba, ba karamin makanta mutane ta yi ba. Yanzu ma ka duba kan titi ya gani, in dai ya gama kaho dan shekara 60 zuwa sama, da makaho ka bincika ka gani in ba sa abu shiga ganin zanzana. Ka ga rigakafi ne ya kawo mana wannan, ka ga tabbata wannan yana aiki. Sannan ga mun zo mun samu na polio yana aiki. Kuma yanzu ga ma na corona da ake yi ya tabbata mana cewa sanadiyar rigakafin da ake kusan ma mutane sun mantawa da corona, saboda me? Saboda mun samu garkuwa da yawa yanzu a kasar nan. Ka ga zaman tozancin kashe-kashe mace-mace, ko kuma a ce an ji an kwanta asibiti, ko kuma ana yi magani ko wani maganin gaggawa, haka duk wannan ya kawo. Saboda me? Saboda rigakafi. Amma aikin likita ne, duk duniya har yanzu ba a samu wani makami wanda ya kai rigakafi da ake cewa vaccination a aikin likita ba.
Dr. Abdullahi Bulama Garba kenan, Director tsare-tsare da bincike da kididdiga hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, a tattaunawar sa da wakiliyar mu Hawwa Umar. A yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke bukin cika shekaru 77 da kafuwa, masu ruwa da tsaki na majalisar da suka hada da asusun jama'a na UNFPA da asusun kula da yara UNICEF da hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO da dai sauransu sun sake jaddada manufar Majalisar Dinkin Duniya din na samar da zaman lafiya da tsaro da haɗin kai da walwala a duniya ta hanyar kawo ƙarshen ta'asar yaki a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikice a ƙasashe kamar Najeriya, Habasha, Ukraine, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da sauransu. Daga Abuja ga rahoton wakiliyar mu Halima Abdulra'uf.
Masu ruwa da tsakin na Majalisar Dinkin Duniyar da sun jaddada cewa majalisar na kan aiki da manufar da aka kafa ta akai na samar da zaman lafiya da ci gaba, duk da cewa ya zuwa yanzu ana kan fuskantar yaƙe-yaƙe rikice-rikice a ƙasashe kamar su Ukraine, kudancin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Najeriya da sauran wasu wurare, kamar yadda Dr. Walter Kazadi Mulumbu da ke zama wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya kuma wakilin babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, inda ya kira ga ɗalibai da suka halarci taron da su rika ziyarta tar ofishinsu a matsayin waɗanda a nan gaba za su zama shugabanni don haɗa gwiwa da su wajen aiki.
The United Nations was created for a purpose, to institutional peace, security, solidarity and well-being in the world by ending the atrocity of war. And it's unfortunate that even today we are witnessing area of tension. I mentioned the Ukraine war, the war in Ethiopia, the instability in Eastern DRC and the insurgency in Nigeria. So it's an opportunity to all of us to remember why we established and to affirm that we are still relevant today more than before. And I also called upon students to get engaged with the United Nations as our future collaborators and leaders.
Anasa bayani a lokacin taron na Majalisar Dinkin Duniya, ɗalibi daga makarantar Firimiya dake Abuja, Muhammad Nura, ya bayyana cewa taron ya ƙara masa sani akan ayyukan Majalisar Dinkin Duniya.
Na zo koyi abubuwa akan FGM, Female Genital Mutilation, daga cewar matan so da she like protecting cause daga male people.
A yayin taron babbar jami'a a asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNFPA, Dr. Rabia Sagir ta ce,
yau rana ce ta duniya da ake tunatar da mu sanda aka kafa Majalisar Dinkin Duniya. Yau shekara 77 kenan da aka kafa wannan Majalisar Dinkin Duniya, ne an yi ta ne bayan yakin basasa na biyu. Muna tallafa ma al'umma a bangare uku de. Na farko de muna ba da shawarwari da tallafa ma tazarar haihuwa. Na biyu kuma muna tallafa ma mata masu juna biyu wurin tabbatar da cewa sun haihu lafiya lau, an samu ƴa ko da an samu uwa lafiya lau. Na uku kuma muna tallafa ma abubuwan da za su hana cin zarafin mata, wato gender based violence, da kuma al'adu da suke kaman cin zarafin mata. Misali kaciyar ƴaƴa mata. Kaciyar mata na nufin dinke gaban mata ko kuma rage girman shi ko kuma tsuke shi ba tare da dalilin lafiya ba. Akwai al'adu da dama ko ta ina a Najeriya da wasu suna yin wannan ɗabi'an ne saboda suna ganin kaman sai gyara mace, amma alƙalmal ƙididdiga sun nuna cewa waɗannan abubuwan suna kawo matsaloli ga mata musamman wurin haihuwa. Saboda haka abubuwa ne da muke son mu wayar da kan jama'a wurin adena shi, ba shi da wani amfani.
Taken zagayowar ranar da aka kafa Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekara dai shine Majalisar Dinkin Duniya da Najeriya, haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa a halin yanzu akwai ƙasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya 193. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kasar Ghana kuma wani bincike da wani fitaccen kamfanin bincike mai zaman kansa a kasar Ghana da ake kira Global Info Analytics ya nuni da cewa kashi 77 cikin 100 na al'ummar Ghana suna ganin kasar bata tafiya akan turba mai kyau ya zuwa wannan watan Oktoba. Haka kuma ra'ayin jama'a ta nuna cewa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na samun farin jini fiye da duk wani ɗan takara a babban zaɓen shekarar 2024. Ga dai rahoton Idris Abdullahi Bako daga birnin Accra.
Binciken ya nuna cewa kashi 16 cikin 100 na ƴan Ghana ne kawai suka yi imanin cewa ƙasar na kan turba da ta dace. Kashi 7 cikin 100 ba su da ra'ayi sam. Ghana a halin yanzu na cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa. Gwamnati na kokarin tallafawa tattalin arzikin ƙasar ta neman taimakon asusun lamuni na duniya. Darajar kuɗin sidi ta faɗi warwas, inda aka kamanta darajar kuɗin da mafi muni a duniya. Mr. Musa Donkwa, masanin harkokin zabe na kamfanin Global Info Analytics, yayi wa muryar Amurka bayanin hanyar da suka bi wajen gudanar da wannan binciken.
Hanyar da muka bi muka yi gungun bincike shi ne system ya ba mu bayani kaman mun neme mu yi ma mutane 5,661. Waɗannan namba da muka dace kai ce muka raba muka ba kowane region da ke Ghana ga muka duba adadin masu vote wurin aka rarraba aka ba su. Da muka je kuma ba mu duba wani na mace ni wani na miji ni wani MPP ni wani NDC ne sannan muka musu interview ba mai musu interview kan titin anguwan duka daga ma'aikatan su da cikin gidajen su da muka shiga a ƙarshen interview sai mu tambaye ka shekarun ka nawa wani addini kake bi wani karatu kai kana aiki ko ba ka aiki sai mu tambaye mai shi in dai zabi ta kai party ne kake vote ka ba sai su ga ya muna sai mu close wannan interview.
Har yau binciken ya ji ra'ayin masu kada ƙuri'a kan zaben 2024 wanda ya nuna cewa tsohon shugaban ƙasa Dr. John Mahama har yanzu yana kan gaba na zama shugaban ƙasa babban zaben 2024. Daga cikin waɗanda ake ganin za su kada ƙuri'a a zaben, wariyar ta ce Dr. Mahama ne ke kan gaba da Dr. Mahmudu Bawumia da kashi 29 cikin 100. Wariyar ta kuma nuna cewa Dr. Mahama shine a sama a yankin Arewa bayan ya samu koma baya a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan Yuli. Haka kuma shine a sama a yankin Arewa maso gabas mahaifar mataimakin shugaban ƙasa. Shin ko menene ra'ayin jam'iyyar NPP ne ci? Sadat Hamis Bako, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP yace.
John Dramani Mama, ba wai bai taba zuwa su ya kuma lead Ghana an ga aikin da yake. Ba kai shi muka samu ba dum so ba 4 years ba aka cancellation daban-daban ababa westening abin ga GDP. In fact Dr. Kufuor ya bar abin ga GDP growth by 7.3 under John Dramani Mahama da tamu sun kawo shi 3.7. Esa waya ce shi ne win well. Well, abin ga election ya yi magana kuma aikin mu ya gwada. Ba damuwar mu bane kawai aikin da ya saura gaban mu shekaran da ya sau shi ne determine muna 2024.
Masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun sun tofa albarkacin bakin su akan wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar. Salahuddin Yunus Okpanjo ya ce
shugaban kasa mai ci yanzu yake tafiyar da lamarin tattalin arziki na kasa ya bari mazaunan kasa ke cikin wani tsatsaka mai wuya. Wannan ma ya kara ba ainihin tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama haske kar da yake zai sai takara da shi neman shugabanci.
Lura da yanda watan wannan gwamnati ta gaza magance matsaloli na tsadar rayuwa, tattalin arziki, hawan farashin kayayyaki da sauran matsaloli na yau da kullum da ke addabar al'umma, ina jin wannan ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar zai iya yiwuwa gaskiya.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar, hukumar sa ido a kan sha'anin makamashi a ƙasar ta rufe wasu kamfanonin dillancin iskar gas saboda zargin su da bijirewa dokokin kasuwancin iskar gas, lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin bangarorin har aka fara barazanan gabatar da wannan batu a gaban kotu. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai salamu mun barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Binciken bazatan da hukumar saka ido akan sha'anin makamashi wato arse ta gudanar a kamfanonin dillancin iskar gas ya bada damar gano wasu daga cikin su da laifin damfarar jama'a inda suke tsawala farashi fiye da abinda aka kayyade a hukunce, yayin da dai bangare aka gano su da tauye ma'auni wato ba sa cika tukwane kamar yadda ya dace. Mafari kenan hukumar ta yanke shawarar rufe kamfanin Gani Gas da na Oriba Gas tare da cin kowanne daga cikin su tarar miliyan 10 na sefa. Alhaji Ibrahim Nomau shine shugaban hukumar arse.
Inda su yi aiki sun tashin farin da duk ba mu shiga cikin wannan gangayen ne. Da suna da daukar gas su kai shi wajen wanda ka saidawa shi ko da iya saida a cikin lance. So ba yin haka nan. Har an ga samu wani su shigo cikin saida gas ba bisa hanyar gaskiya ba. Wanda ya rike gas ka ce kawai ka hana gas shi to mun san kuma matakin da dauka ma.
Sai dai shugaban kamfanin Gani Gas Mahmud Ali ya musanta aikata waɗannan laifuka.
An zo an dauko butar lahaka an aula an ce wanga kaza an lafta maka butallanka ba su cika ba mu mun wuce wurin nan ya zama to mu rage gram 200 ko 100 bisa butali dan mu ci talaka mu hi karihin wannan mun wuce shi
hukumar ta arse a zagayen da ta gudanar ta kuma yi kashe di ga kamfanin Ashka da Niger Gas waɗanda su ma aka gano su da aikata ba daidai ba yayin da ɗaya bangare abin ya rutsa da wasu kananan ƴan kasuwa lamarin da ya janyo karancin iskar gas Sakataren tsare-tsaren kungiyar Sinareg ta masu sai da gas a bakin titi Umar Alhaji Mamadu ya yi min bayani akan yadda abubuwa suka faru.
Tsare-tsare wurin sana'ar namu wanda yake da wuri mai ɗan kabari an yi mishi tara kimanin jika 500 wanda yake da wuri karami haka shine aka yi mishi tara ta jika 100. Kenan da haka mu yanzu kudurinmu shine waɗanda suke da ikon da tsaida lamarin su diba abin da idan rahama kuma su samu jagorancin waɗanda za su iya daidaita.
Sa'o'i kaɗan bayan rufe waɗannan kamfanoni Oriba Gas ta hanyar lauyansa Maitar Musa Ismail Tambo ya aike da wasiƙa ga shugaban hukumar Arse domin ya gaggauta bude kamfanin ko kuma su hada a kotu saboda a cewarsa akwai alamar wuce maka I da rawa wajen daukar wannan mataki sai dai ita ma hukumar a ta bakin shugabanta na cewa tana da damar shigar da ƙara a kotu akan duk wanda ya garajan bujirewa umarninta Masu rajin kare haƙƙin jama'a sun yaba da yunkurin na hukumomi wanda a cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasiru Saidu
in ma kotu za'a tunda akwai doka dole ne gwamnati da ya tsaye ayi aiki da wannan doka babu dan kasa wanda ya karin doka irin waɗannan hukumomin da gwamnati ta kawo dama dan su kare haƙƙin talakana domin an san a cikin kasuwanci ba ƴan gas kaɗai ba mai kasuwanci yana neman ya zalunci talaka yana neman ya ci mugun ya ri ba kenan in babu dokokin ƙasa babu gwamnati mai tsawatawa dole ne a ce an ci talaka
jamhuriyar Niger mai arzikin man fetur na samar da iskar gas a nan cikin gida lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar sassauta farashi domin baiwa ƴan ƙasa damar morar wannan arziki matakin da a ɗaya bangare yake hangen yaƙi da masu karkashe itace Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan wakar Madalla yanzu kuma ga murtala Buhari kusan yadda da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
sunan dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya kada tambari sosai a wannan makon biyo bayan kwallon da ya zura da ta baiwa kungiyar sa ta Napoli damar doke Roma da ci da nema a jiya Lahadi Osimhen ya zura kwallon ne a minti na 80 na wasan wanda ya yi zafin gaske lamarin da ya sa kungiyar ta ci gaba da jagorancin teburin gasar Serie A ta kasar Italia da tazarar maki uku wasu mujallun wasanni sun ruwaito cewa yanzu haka dan wasan dan Najeriya mai shekaru 23 sunansa ne ke tambari a tsakanin masoyan kwallon kafa a duk faɗin duniya inda ma wasu suke dora matsayinsa a halin yanzu sama da Karim Benzema na Real Madrid da Robert Lewandowski na Barcelona da ma Erling Haaland na Manchester City. Tauraruwar dan wasan na haskawa sosai a yan kwanan nan domin kuwa kwallon da ya zura a jiya ita ce kwallo ta uku da yake zurawa a cikin wasanni uku a jere. Mai horar da yan wasan kungiyar ta Napoli Luciano Spalletti ya jinjina wa kokarin Osimhen yana mai cewa akwai alamun makoma mai kyau ga matashin dan wasan. Shahararren dan wasan kasar Senegal Kalidou Koulibaly ya ce lokaci yayi da wata kungiya a nahiyar Afrika za ta yi hunkura domin lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya. Koulibaly wanda shine captain din kasar ta Senegal da ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila ya ce kasar ta Senegal na cikin masu fatan samun lashe gasar ta duniya karon farko a tarihi a gasar ta bana da za a gudanar a Qatar. A tarihin gasar ta duniya dai ba taɓa samun wata ƙasa daga nahiyar Afrika da ta taɓa tsallake matakin kwata final na gasar ba, wanda shi ma ƙasashe uku ne kaɗai na Afrika suka taɓa kaiwa a matakin. Sun ko haɗa da Kamaru a shekara ta 1990 da Senegal a shekara ta 2002 da kuma Ghana a shekara ta 2010. Za a so mu gasar ta cin kofin duniya ta bana ne a ranar 20 ga wata mai zuwa na Nuwamba. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester United Erik ten Hag ya shata sharuɗa biyu ga ɗan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo muddin yana son dawowa a jerin sunayen 'yan wasan ƙungiyar na farko. Ronaldo ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 37 ya bijirewa umarnin kocin a lokacin wasan da United ɗin ta buga da Tottenham a ranar Laraba na cewa ya zo ya shiga wasa a matsayin canji. A maimakon haka ma Ronaldo ya tashi ya fice daga filin wasan alhali ana tsaka da fafatawa kuma ya bar filin wasan tun kafin a kammala. Aka haka ne kuma kungiyar ta bada sanarwar fitar da shi daga ƴan wasanta na farko a wasan da ta yi kunnin doki da Chelsea a ranar Asabar. To sai dai kocin duk da haka ya ce Ronaldo na da rawar da zai iya takawa a kungiyar, a don haka ya saka masa sharadin cewa dole ya amince da tsarin saka shi wasa a kungiyar. Haka kuma ya yi cikakken bayani akan halayyar da ya yi ta ficewa daga filin wasa a makon jiya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Russia ta yi na cewa ta yi sojojin Ukraine sun tada wani bomb, ta kuma zargi Russia da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Rasha kadai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. An harba wani shahararren dan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a kasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a kasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan dan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shine ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. Abin da ya sa ta yiwu, Sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu makaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce. Bayan shekaru 10 na shugabancin Xi Jinping a kasar China, yiwuwar ƙarin shekaru 5 na mulkinsa tare da sabon manyan jami'ai da aka yi imanin shi ne ya zaba. Wasu mutane sun nuna rashin jin daɗinsu, amma wasu kuma na marhaban da hakan. Yawancin mutanen da na sani ba sa son sa sosai, a cewar wata mazauniyar birnin Beijing da aka bayyana sunanta a matsayin Liya. An samu ƙarin albashi a cikin shekara 10 da suka wuce. Haka kuma an samu hauhawar farashin kayayyaki. Duk da haka, wasu 'yan ƙasar na da ƙwarin gwiwa shi da sabuwar tawagar jami'ansa za su warware matsalolin ƙasar ciki har da tsadar gidaje da rashin samun riba da kuɗin harajin ƙaddarori da suka ƙara faɗaɗa kiɓin tattalin arzikin jama'a a ƙasar.
To masu sauraro, da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan garin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lenzen Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku daga nan assalamu alaikum